stabilization fund released to states and local government as follows, altogether 1.642 trillion naira.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bayanin naira trillion 1 da miliyan 642 da gwamnatin tarayya ta bayar wa jihohi domin rage basussukan albashi, fensho, kudaden sallama da kuma allowance tunda ta yi karagar mulki kawo yanzu. A jawabin sa ga yan Najeriya albarkacin zagayowar ranar samun yancin kai shekaru 57 da suka gabata, muna Amurka ta yi nazarin wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar a jihohin Adamawa da Taraba ko ya magance matsalolin biyan ma'aikata hakkokin su. Comrade Maina Dauda shine shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Adamawa.
To kaga mu dai ana samu da ana rage basuka amma har yanzu da sauran basuka musamman abin da shafi gratuity wanda suka yi taya har ga Allah ka san duk kudaden da aka tura Adamawa ba samu altaba wannan bangare ba. Zuwa wannan bangare kadai a yanzu aka ji wanda muke yi nake ji adadin abun da dai muka sani ake bi ba zai kasa biyan 20 da wani abu zai gratuity kawai na wanda suka bar aiki. To kaga Paris kuma ba haka ba, Adamawa duk gaba ɗaya ko bai kai ba biyan 20 ba.
A jihar Taraba kuwa ma'aikatan ƙananan hukumomi, jami'an jinya mataki na farko da kuma malaman firamare ne har yanzu ke bin gwamnatin jiha albashin watanni 4 da kuma kudaden sallama wato gratuity na shekaru 7, inji shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Taraba Comrade Peter Gambo.
Wannan suka dan irin aiki to wannan ne har yanzu muna gwamnati har yanzu ba a samu an yi wani abu akai ba.
To ko ku yi lissafin kamar nawa kenan tsofin ma'aikatan ke bin gwamnatin jiha?
Tun 2010 ba a biya ba, an sai a kan 2009 ba a biya ba har yanzu. To ka san yayi yawa ya kai ba kusan biliyan 10.
Comrade Samson Almuru shugaban kungiyar masu karban fansho ta kasa reshen jihar Adamawa ya yi mini bayanin abinda ƴaƴan kungiyar suka amfana da shi daga tallafi da gwamnatin tarayyar ta bai wa jihar Adamawa.
Kaga Adamawa din abin takeici Paris Club din na an karbi akalla biliyan 15. Kwanan baya an ce an ba mu biliyan 1 amma da muka bi sawu mun gane cewa an ba wa local government subvention board biliyan 600. A cikin da Nigeria State Pension Board chairman din ya gaya min cewa miliyan 173. Kaga dai a cikin miliyan 400 akwai saura.
Na tuntubi shugaban hukumar kula da masu karban fansho na jihar Adamawa Alhaji Abubakar Jidda Sarau don neman bayanin yadda suka sarrafa kuɗaɗe da hukumar ta ansa da kuma mizanin da hukumar ta amfani da shi wajen biyan tsofaffin ma'aikatan hakkokinsu. Amma ya ce gwamnatin jihar Adamawa ba ta amince masa da ya bayanin yadda ake sarrafa kuɗaɗen fansho ga 'yan jaridu ba. To amma Comrade Maina Dauda shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa shawara ya baiwa gwamnatin tarayya.
Abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne ta tara bayanai na dukkan wannan basukan da ma'aikata suke bi, sai ta ba da kuɗi gaba ɗaya a biya ko kuma ta raba ta ce to za mu ba ku wannan kaso ku biya kaza sannan lokaci kaza mu ba ku. Amma ana dinga ba da kuɗi a lulluben nan har da Allah mu kan kwadago muna cikin duhu.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.